الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci takaitacce domin ci gaba da karatunmu na aqida a cikin littafinmu mai albarka littafin al-aqidatu dhahawiyya wanda kuma wannan shine majalisi na 6 cikin jerin majalis na wannan karatu namu mai albarka kafin watan Ramadan da taimako Allah subhanahu wa ta'ala mun dauki wani kaso a cikin wannan littafi mai albarka inda muka kwana a ƙarƙashin fadar malam da yace wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar faman absara hadha atabar wa an mithli qawli al-kuffari zajar وعلم انه بصفاته ليس كالبشر wanda wannan jumloli wanda ba karanta a yanzu a karatu wanda ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana jagora ya dafa mana cikin abubuwan da zamu karanta wanda ayo insha Allah ta'ala zamu tashi da kan fadar malam da yace ru'yatu haqqun li ahli aljanna na'am
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatil umidin allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li jami'il mustami'in يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام قال المصنف رحمة الله عليه والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متحولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه
نعم مالا الله سبحانه وتعالى جكن صد رحمه يچه ورؤيته حق لاهل الجنه yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu musulmi mu yi imani da shi mu kudilce shi a cikin zuciyarmu ar-ru'ya gani na Allah subhanahu wataala di ahli aljanna ga yan aljanna su ga mahaliccin su subhanahu wa ta'ala a aljanna wannan haqqun gaskiya ne babu kokonto kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala za a ganshi a gobe kiyama bayan shi waɗanda suke mu'minai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala me shi ina da recording wato gani na Allah subhanahu wa ta'ala ga yan aljanna wannan gaskiya ne babu kokonto akan shi bi ghairi ihata wato wannan gani zai zama to gani ne ba tare da kewayewa ba da kwakwaf wala kaifiyatin kuma ba tare da kaifiya ba wato za ga Allah subhanahu wa ta'ala kama nataqa bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijin subhanahu wa ta'ala yayi furici da shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a qur'ani yace wujuhun yawma idin nadira, waɗansu sakunan a wannan rana ta alƙiyama masu kyalkyali ne, ila rabbiha nadira, sannan kuma masu kallon ubangijinsu ne subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yura yawmal qiyamati, ana ganin shi ranar tashin alkiyama. Wanda wannan malamai kakaf akan wannan ra'ayi suke, sai waɗanda suke sun karkacewa nususul kitabi wa sunna, irin jahamiyya, irin su mu'tazilawa da waɗanda suke kan lawulinsu, su suna da ra'ayin cewa ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Amma al'adilla minal kitabi wal adilla minas sunna tukazzibu ma qalu, dalilai na alqur'ani da dalilai na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suna ƙaryata wannan abin da suka faɗa. Saboda a cikin alqur'ani akwai ayoyi waɗanda suke nuni akan cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala za a ganshi a gobe kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, ya tabbata ga ƴan aljanna dukkan abin da suke so a cikin aljanna, duk abin da suke so a cikin aljanna za a ba su shi. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun, wa ladaina mazid, sannan kuma akwai ƙari a wajenmu wanda za mu yi musu, wanda su ba su yi zato ba su yi tsammani ba. Wanda wannan aziyada kamar yadda Sheikhul Mufassirin Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari Allah tabaraka wa ta'ala jikansa da rahama ya kawo athar na Ali ibn Abi Talib da kuma Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kare yadda da su akan cewa shine an-nazaru ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma cikin suratu Yunus Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyadatu, aljannata tabbata ga waɗanda suka kyautata da kuma ƙari kan wannan din. Wanda az-ziyada din nan kamar yadda yake cikin sahih Muslim hadithin Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wannan az-ziyada din shine an-nazaru ila Allah subhanahu wa ta'ala, kallon Allah subhanahu wa ta'ala, kallo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato waɗannan ayoyi suna tabbatar da haka. Kuma ga wannan ayar da malam ya kawo a nan, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, da haka cikin malamai kakaf za mu ga cewa al-mufassirun suna fassara ila rabbiha nadira, su waɗannan husakunan suna kallon ubangijinsu. In banda cikin malamai dai na sunna wanda aka samu ya yi wani tafsiri wanda ba wannan ba, ina ga Mujahid ibn Jabar shi ne ya fassara ila rabbiha muntazira, suna jiran hukuncin da zai fito daga wajen ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Amma dai jumhurul mufassirin sun tafi akan cewa ila rabbiha nadira, wato suna kallon ubangijinsu. Saboda an-nadru idan yayi ta'addi da ila, yana fa'idantar da arru'ya al-basariyya, gani na ido. Kamar yadda za mu ga cewa a Qur'ani dukkaninsu sun zo su, yana yin ta'adi da kanshi unzuruna naqtabis min nurikum, ana yana nufin at-tawaqquf, wadan jiran wadan to sana daga haskenku. Kuma yana yin ta'adi da fi, sannan kuma yana yin ta'adi da ila. Wanda ina ga al-Imam al-Hariri cikin littafin Muqama mata tara mata takwas kusan ƙarshen ta ya kawo baiti daya wanda yake dauke da waɗannan abubuwan. Fa hadhihi qissati wa qissatuhu fanzur ilaina wa bainana wa lana, ce wannan ita ce qissata da kuma qissar shi wannan yaro wanda yace na lalata mai allura. Fanzur ilaina, kai kallo zuwa gare mu. Wa bainana, fanzur bainana, kai hukunci tsakankaninmu. Wa lana, sannan kuma ka tausaya mana. To ana al-Imam al-Hariri ya kawo nazara, idan ka ce ilaina to yana fa'idantar da me, gani, ya kallace mu da kyau sannan kuma bainana unzuru bainana ma'ana kai hukunci a tsakankanin mu walana unzuru lana ma'ana ka tausaya mana kuma ka mana goma ta arziki kaga na sai kawo su duka bayan aljanna za su ga Allah subhanahu wataala kuma Allah tabaraka wataala ya fada a harshen manzonshi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yana cikin Bukhari da Muslim hadithin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ta'ala ya kare da shi Jarir yace kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa nazara ila al-qamari laylatan yani al-badra fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yati فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها جرير يتي من كسان تيمنا ذونا أو جماعة صلى الله عليه وآله وسلم ونداري نغتكين دراري سيما يكي عليه الصلاة والسلام يدى كيشي يكال نوتا dan daren kwana 14 sai maiki alaihi salatu wassalam yace haqiqa ku innakum satarawna rabbakum haqiqa ku da sannu za ku ga ubangijin ku kama tarawna hadha al-qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata dan daren kwana 14 la tudammuna ala ru'yati ba wani cunkoso da za ku yi wajen ganin Allah subhanahu wa ta'ala kace wani ya hana ka ka kalla Allah duk wani mumini zai ga Allah subhanahu wa ta'ala adala salama yace fa in sabatu alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan kun samu dama akan kada ayi nasara akan ku akan sallah kafin rana ta fito da kuma kafin rana ta fara ita ce magriba da wato as-subahi da al-asr faf'alu ku aikata wannan hadisi na Jarir wanda yana cikin sahihaini ya tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala za a gaye shi ya kuma hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim qala unasun ya rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamati qala hal tudamuna fi ru'yati al-qamari laysa dunaha sahabun qulna la qala hal tudamuna fi ru'yati ash-shamsi laysa dunaha sahabun qulna la قال فانكم ترونه يوم القيامه كذلك ودان سو متاني suka ce ya rasulullahi shin za mu ga ubangijin mu ranar tashin alkiyama mai ce alaihi salatu wassalam yace shin zalunci da dannewa yana haduwa da ku wajen ganin wata lokacin da ya zama to ba girgije wanda ya kare shi kana cewa wanda ya fika tsawo ya kare ka ganin wata dan daren kwana 14 ko mutumin da yake da hula mai tsawo hular shi ta kare ka ba ga wata dan daren kwana 14 ba suka ce ayya rasulullah yace shin kuna haduwa da zalunci ana danne muku haƙin ku wajen ganin rana a garjin rana a lokacin tsakiyar rana idan ka fito ka tsaya kanka ka ce wani ya kare ka ya hana ka rawar gaban hantsi ba za ka ga rana ba suka ce ya rasulullah zalla ce fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadhalik wato haqiqa ku za ku ga Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin wannan wata ba wani abin da yake kare ku tsakankanin ku da ganin watan nan to haka za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin rana din nan ba abin da yake kare ku daga ganin ta haka za ku ga Allah sannan kuma ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud da sunan na ibn majah hadithun abu razin bin uqayl laqit ibn sabira Allah ta'ala ya kare yadda da shi laqit yace qultu ya rasulullah kulluna yada rabbahu jalla thana'uhu mukhliyan bihi kuma ayatu dhalika fi kitabi fa qala alayhi salatu wassalam alaysa kullukum yara al-qamara laylatal badri mukhliyan bihi qala bala qala fa inna ma huwa khalqun min khalqillah fallahu ajallu wa azam Abu Razin yayi wa maiki alayhi salatu wassalam tambaya ce ya rasulullah shin ko wannan mu zai ga Allah subhanahu wata'ala kuma yana bai kadaita da ganin Allah ba wanda zai hana shi ya ga Allah ba wanda zai mai cunkoso menene ayar haka wata alama take nuni akan cewa kowa cikin mu zai ga Allah ranar tashin alkiyama ba wani wanda zai kyare shi ba wanda zai hana shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kowannen ku daga cikin ku baya ganin wata dan daren kwana 14 idan ka shigo cikin gidanka zaka ga kamar a gidanka yake kadai kana daga kanka zaka gani shi haka wani wanda yake gidan shi shi ma ya daga kan shi haka zai gani haka wanda baya ma cikin garin da kai kake in ya daga kan shi shi ma haka zai gani jabbar ya rasulullah kowa yana gani shi yace to fa inna ma huwa khalqun min khalqillah shi ɗaya ne daga cikin halittu na Allah to kaga wallahu ajallu wa azim idan har halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala za a ganshi kai za ka ganshi wancan zai ganshi wancan zai ganshi kuma kowa idan yana zaune a gidanshi kai ka ce a gidanshi kadai wata yake wallahu sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka nan yanda Allah subhanahu wa ta'ala za a ganshi ranar tashin alkiyama ga kuma hadisin Suhayb ibn Sinan ar-Rumi wanda yana cikin sahihu muslim lokacin da ɗan aljanna suka shiga aljanna ma'aiki alayhi salatu wassalam yace idza dakhala ahlul jannati aljannata yaqulu allah subhanahu wa ta'ala ya ahlul janna aturiduna shay'an azidukum idan ɗan aljanna suka shiga aljanna zai ce ya ku ɗan aljanna kuna son wani abu wanda zan kara muku zai ce ya rabbana alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar fayakshifu alhijab fama uqu shay'an ahabba ilayhim minan nadari ila rabbihim subhanahu wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala zai ce wa yan aljanna akwai abin da kuke so in kara muku bayan na shigar da ku aljanna za su ce ya Allah alam tubayyidu wujuhana shin baka sanya fusakunan mu suka zaman to farare kakal kakal ba yawma tabyaddu wujuhun fataswaddu wujuh alam tudkhilna aljanna shin baka shigar da mu aljanna ba wa tunajjina minan nar baka tsayar da mu daga wuta ba ai babban abin da muke bukata dama a shigar da mu aljanna a tsayar da mu daga wuta mun samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayakshifu alhijab sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye shamakin da yake tsakankanin shi da bawa tsakankanin shi da bayi fa ma ubu shay'an ahabba ilayhi wanda sallallahu alaihi wasallama yace ba a baiwa bayi ba wani abu wanda shine mafi soyuwa zuwa gare su minan nazari ila rabbihim subhanahu wa ta'ala sama da kallon ubangijin su subhanahu wa ta'ala sai ma yake alaihi salatu wassalam ya karanta wannan ayar lillazina ahsanu al-husna wa ziyada dan haka ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suka ce bayan ayoyi hadisai mutawatire ne suka tabbatar da cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama maganar wanda yake magana akan cewa Allah ta'ala ba za a gaishe ba la yurtafatu ilaiha saboda walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun minan nazari ba kowane sabani bane idan akai zaka wai baka kallace shi sai sabanin da yana da kai wata majingina a qur'ani ko sunna ta maiki sallallahu alaihi wasallama gashi kuma shaykhul islam cikin lamiya yake cewa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu yace tabbas mu'minai suna ganin ubangijin su ranar tashin alkiyama saboda ayoyin da suka tabbatar da haka da kuma hadisan da suka tabbatar da haka wanda la yaqbaluna at-ta'wil wanda bayan da za ka juya su ga kuma Ibn Abi Dawud ina ga lokacin da muka karanta ha'iya nan akwai wadanda suna nan muka yi taho wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan kama al-badru la yakhfa rabbuka awdahu sai gaba yake cewa فقد ينكر الجهمي قلنا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير وانا شي ما قرانتا دازو كينان حديث جرير ابن عبد الله البجلي dan haka ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan tabbas za a ganshi a gobe kiyama بغير إحاطة ولا كيفية ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayin shi za su yi mishi ba tare da ihata ba kewayewa idan aka ce ihata shine kewayewa ta kwakwaf zaka ga abu amma kuma ba lalle bane ka samu kai ihata akan shi saboda waɗannan kin dama Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da haka la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir wannan ga cewa mu'tazilawa da irin waɗannan ayoyin da suka fake suka ce ba za a ga Allah ba da ayar da ta yi magana a kisar annabi Musa alaihi salatu wassalamu qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani da kuma la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wanda su kuma hujjatun alaihim la hujjatun lahum waɗannan ayoyin hujja ce akan su ba wai hujja bace a garin su Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu lan tarani ba za ka ganni ba wanda shi akwai lan azbah shari'a wanda ake ce da ita lan linnafi al-abad na korewa har abada nan da Allah ta'ala ya ce lan tarani za mu ga cewa kisar ba inda Allah ta'ala ya kore cewa ba za a gan shi a gobe kiyama ba saboda iya annabi Musa alaihi salatu wassalamu shine yace lan tarani ba za ka ganni ba wanda kuma abu ne wanda ba za mu hankalce shi ba wajen cewa annabi Musa alaihi salatu wassalamu yayi tambayar abin da shi ma ya san ba zai yi ba da a ce abin da ba zai yi ba ne yayi tambaya ba haka Allah ta'ala zai bashi amsa ba lokacin da annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu yace wa Allah subhanahu wa ta'ala wanada nuhu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakim qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin kaga amsar da tazo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi nuhu alayhi salatu wassalam yace ya Allah dana yana daga cikin iyalina kuma ka halakar da shi amsar da Allah ta'ala ya bashi ta sha bambam da irin da amsar da Allah ta'ala ya bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam inda a ce Allah ba a gane shi dai ba zai ce balantara ni sai zai ce innal innila ura ko la tajuzu ru'yati da sauransu kuma inda malamai suka yi musu raddi sannan kuma wajen ayal al-ihada dama haka ne duk bayi ba wanda zai iya ihata ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen ganin Allah wanda kuma wannan ba wai Allah kaɗai ba za mu ga cewa cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai waɗanda sun ga ma'aiki amma kuma ba za su iya siffanta maka shi ba saboda ba su cika idansu da kallon shi ba idan muka kallaci Amr ibn al-As baba Abdullahi ɗaya ne daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisin shi yana cikin sahihu muslim hadisin Abdurrahman ibn Shimasa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a to lokacin da Amr ibn al-As yana daf da rasuwa yayi kuka lokaci mai tsawo ɗansa Abdullahi yake ce da shi ya abata amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza babana shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi maka albishir ɗinka za ba me yake damunka me kake tada hankali a kan shi kai da ka samu garanti na cewa kai dan aljanna ne to me ne ya mu wannan kin sai ya ce to ku zaunar da ni ku gyara mu inna afdala ma nu'iddu bihi shahadatu an la ilaha illallah laqad kuntu ala adbaqin thalathin yace mafificin abin da muke tanadi da shi ita ce kalmar shahada ba wani abun da bawa zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kamshin aljanna ya shiga aljanna kamar kalmar shahada ta ce wanda bawan da ya haɗu da Allah da shahada to ba zai shiga wuta ba man mata huwa la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna mun gane da kyau sai ya ce to ni na kasance akan halaye guda uku hali na farko laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni yace na yi zamanin da a cikin mutane ba wanda yake kyamar ma'aiki kamar yadda ni nake kyamar shi ba abinda nafi so a ce gani gashi a titi ta samu in murtsike shi in kashe shi ta amma falamma adkhala Allahu al-islam ala fi qalbi ataytu fa qultu ya rasulallahi ubsid yaminaka falubayika ce lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya shigar da musulunci cikin zuciyata sai na zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulallahi shin fada hannanka in yi maka mubaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shin fada hannansa fa qabattu yadi da ya haka sai na doke hannuna ce malaka ya amr amru me yasa ne ka ce ya rasulallahi aradtu an ashtariḍa ina so in shartanta waɗansu dokoki ne yace tashtariḍu bimaza menene kuma zaka shartanta yace an yi gufarali abubuwan da na aikata na baya ta asar da nayi a ce an yafe mu ce amma alimta annal islam ya hadimu ma kana qablahu wa annal hajj ya hadimu ma kana qablahu wa annal hijrata ta hadimu ma kana qablaha yace to bayan wannan wa ma kana ahadun ajalla fi aini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani cikin bayan Allah wanda yake da girma a idona kamar ma yake alaihi salatu wassalam goma kuntu udiqu an amla aynayya minhu yace bana iya cika idona da ganin ma yake alaihi salatu wassalam yace walau su'iltu ana asifahu la astadiu inda za tambaye ni a ce yaya sifar ma'aiki take wallahi ba zan iya baka yanda sifar shi take amma ku ayya ganshi ce ni anni lam akun amla wa aynayya minhu saboda ni ban kasance ina iya cika idanuwa na da kallon ma'aiki ba ashe zaka ga abu amma kuma aka ce ka siffanta shi kace ba kai ihaba ba da wannan abu amma ba zaka korewa Amr ibn al-As ba cewa ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam zamu ga kuma yawanci din yawanci sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam in dai manya ne ba zaka ga an san siffar manzon Allah daga wajen su ba yawanci yara wanda su suna kanana in suka zo su ne suke yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kallon kokof har su gano a kan shi ga furfura da huskar shi da sauransu irin su Anas ibn Malik irin su Ali ibn Abi Talib irin su Al-Bara ibn Azib da muka cewa irin su Abdullahi dan Abbas wannan waje abin da ya shafi sifa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yawanci daga wajen su ne aka amsa ta saboda su suna yara in suka zo za su kora wa ma'aiki ido su ga aje manyan shi akwai fari ko ba fari a tsaye da maganar shi akwai fari ko ba fari a kayakayen shi akwai fari ko ba fari wannan shine shi yasa lokacin da Anas ibn Malik aka tambaye shi aka ce shin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kwabe kanshi da yambo ko da ujiji yace a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yablighi shay'a illa qalila bai yi furfura ba ma ɗan kadan ce mashanahu Allahu bi bayda kamar yadda yake cikin sahihu muslim muhammad ibn sirin yake cewa lam yablughi shay'a illa qalila ga kuma thabit ibn aslam al-bunani wanda shi ma talibin anas ibn malik ne shi ma ya tabbatar da haka kuma za anas ya ce inna ma kana shay'un fi sudughaihi wa fi anfaqatihi wa fi ra'si nabd zamu ga abin da ya shafi sifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam din daga yaran sahabbai ne manyan ba sa iya cika idansu da kallon ma'aiki dan inda zaka tambaye ina Abubakar wanda zaka ga cewa zahamtu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar dakhaltu ana ba zai iya baka wannan ba lakanin wannan amma ka san ku ai shine abokin shiga da huce ba zaka taba ji an ce Abubakar ya ce ga iya adadin furfurar da take kan ma'aiki ba saboda ba zai iya lissafawa shi ba abin ya mai girma da yawa to haka nan da Allah ta'ala ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir ba yana korewa ba za a ganshi bane gani daban kuma ihaba daban mun gane da kyau shine yace kamar yadda wala kayfiyatin kuma ba tare da kayfiya ba yanda za a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaka za a ganshi yana kallon gabas ko kudu ko arewa ko yamma ya ne akan kujera da sauransu wannan kayfiya Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya baiwa kanshi sani ya tabbatar a Qur'ani cewa za a ganshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a sunnarsa za a ganshi dan haka abin da yake wajibi akan mu shine at-taslim me ya kauya kamar yadda al-Imam Ibn Shihab Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم wato wannan sako daga Allah tabaraka wa ta'ala ya zo shi isarwa kuma iya abin da yake kan manzo kenan ma alar rasuli illa albalagh wa alaina at-taslim abin da yake kan mu kuma shine mai me kauya amma ji mu bi kada mu yi ja'ija kan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da kuma abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa kamar yadda ubangijin subhanahu wa ta'ala ya yi furuci da shi a cikin littafinsa alqur'ani ya ce a waɗansu safuna a wannan rana masu kyalkyali ne sannan kuma masu kallon ubangiji ne za mu ƙara halarowa cewa lalle bayin Allah waɗanda suke muminai za su ga Allah idan ka ɗauki ayoyin da suke cikin suratul tadfif ko suratul mudaffifin كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون واتو كلا أهير إنهم حقيقة سوة النوان لزكاة سكي ساتا سكي دمانتو متانا بانزا مشركي كافري لمحجوبون عن ربهم للي أبا بانشا مكانشي واني غمانا 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 جلس كاغا أشي tunda su kafirai za a sha makance su daga ganin ubangijinsu hada yadullu ala annal mu'minina yarawna Allah mun gane da kyau yana nuni akan cewa mu'minai suna ganin Allah subhanahu wataala wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alimahu wato da kuma tafsirin wannan aya da sauran ayoyin da suke dauke da wannan ma'ana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da kuma ya san shi wato yanda za a ga Allah kaifiyar yanda za a ga Allah wannan shi ya bai wa kanshi sani kadai amma dai cewa ka fassara shi da yanda Allah ta'ala yake nufi za a gan shi dole ne ka fassara shi idan ka karkace to ka sauka daga kan turba ta waɗanda suke magabata na ƙurai wanda wannan ita ce fassarar sahabbai ita ce fassarar tabi'ai kamar yanda malamai suka bayani akai وكل ما جاء في ذلك وكما دكان abin da yazo shi cikin wannan mas'ala ta ganin Allah tabaaraka wa ta'ala ranar tashin alkiyama min alhadith as-sahih na hadith wanda yake ingatacce anir rasul sallallahu alaihi wasallama daga bakin farin jakada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala to wannan hadisin da ya zo shi kan magana abin da ya shafi akan ganin Allah tabaraka wa ta'ala to kamar yadda ma'aiki din ne ya faɗa baya buƙatar kamar wata fassara duk wata ko mada wato nasi da bawa zai yi ya bashi wata ma'ana wanda take ba ita Allah ta'ala yake nufi ba ita manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba ita ba as-salafus salih suka bashi ba to za a ga cewa a ciki akwai at-takalluf akwai dorawa kai abinda ya fi ƙarfin mutum lokacin da zaka fassara aya yanda magabata suka fassara ta za a ga ciki ba baiwa kai wahala ba kwanance kwanance ba meke ba lungu daga tafasanta ne titi da wa ma'anahu ala ma arada da kuma ma'anar su waɗannan hadisai wanda suka zo akan ganin Allah tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama akan yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake nufin su da kuma kamar yadda muka kawo dazu hadisai ne da dama wanda suka tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce za a ga Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama kuma gani wanda babu wato kura ko hayaniya a cikinsa la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina لا ندخل في ذلك bada mu shiga ba cikin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai wanda suka tabbata akan ganin Allah subhanahu wataala muta'awwilina muna ba su wata ma'ana muna yi musu ta'awili bi ara'ina da hankulan waɗanda suke gajiyayyu wanda suke takaitattu ra'ayina wa ra'ayina ka ra'ayina mu idan ya ci karo da ayata alqur'ani ya ci karo da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu aje shi ake a gefe saboda al'aqalu as-salim la yukhalifu an-naqal as-sahih duk abin da yake indai hankalin lafiyayye ne sai ya zama to ya samu annaqalus sahih, ya samu nasi wanda yake ya tabbata. Idan Qur'ani ne ba a magana, sunna ta maike alaihi salatu wassalam ta tabbata, to ba cin karo da juna a wajensu. Lokacin da tunaninka ya baka wani tunani, sai ya zama to ga wani nasi kuma ya zo ya saba wannan tunanin naka, sai ka ajiye tunaninka a gefe, ka buga shi a jikin gini, sai kuma ka dauki wannan nasi wanda ya tabbata. Wannan haka ya kamata a ce mun kasance lokacin da zamu doki ayoyin da suke magana akan sifatullahi subhanahu wataala, ko hadithan da suke magana akan sifatullah, kada ya zamanto mun ba su ma'anar da ba ita ba magabata na ƙurai suka ba su. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, sannan kuma ba tare da muna zato ba, muna at-tawahhum. At-tawahhum shine zato, ka dinga tunanin kaza kaza ne bi ahwa'ina, da soye-soyen zukatanmu. Wani lokacin za ka dawo ma cewa abinda yake halakar da bayi shine in ma ya zamanto ittiba'ul hawa, bin son zuciya. Lokacin da kace zaka bi son zuciyarka, ne zan bi son zuciyata, kowa zai bi son zuciyar shi, to ba zancen ayi wa addini aiki, ba zancen a fassara ayar Qur'ani yanda ta dace, ba zancen a fassara hadisi yanda ya dace, saboda mun sauka daga wannan turba mun shiga wata hanya. To lokacin da ya zamanto muna ta'wili da ara namu, ba malaika maganganu na magabata akan wannan mas'ala din, ko ya zamanto muna at-tawahhu da ahwa namu, to sai ya zamanto ba wani abin da zamu horu da shi na ɗanɗanan Alƙur'ani ko ɗanɗanan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, haƙiƙa yadda lamarin yake, ma salima fi dinihi, ma dinna bi ma'ana manici, ma salima min dinihi, ba wanda yake kubuta a cikin addininsa ya zamanto ya samu lafiya cikin addinin shi, ba shi da matsala, ba shi da kura, ba shi da shubha, illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Face dai mutumin da ya meka wuya ya sallama lamari ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya zamanto bawa a cikin lamarin shi na addini yana da ja kan waɗansu mas'aloli, wanda wannan mas'aloli din za mu ga cewa sahabbai ba akan yanda yake ba suke, tabi'ai ba akan yanda yake ba suke, to sai ya zamanto da ya ƙarshe yana addini, amma kuma addinin nashi baya nuna mishi gaskiya, saboda addinin nashi ba addini bane wanda yake na gaskiya. Duk wanda zai zamanto addinin shi addini ne wanda yake bara gurbi, ba shi da alaka da addinin sahabbai, ba shi da alaka da addinin tabi'ai, to lallai addinin nan nashi ba zai bashi ba hasken yanda zai ci moriyar abin da yake karanta na Alƙur'ani da sunna ta maiki sallallahu alaihi wasallam. Shine yace ba wanda yake kubuta a cikin addinin shi, kaga cewa addinin sa ba rawa-rawa a cikin sa. Face dai mutumin da ya meka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Allah ta'ala ya yanke hukunci da saukar da kaza, kace sami'na wa ata'na, mun ji mun bi. Lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi kaza, kace sami'na wa ata'na, ba ja ba gudu ba ja da baya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā wa radda 'ilman mashtabaha 'alayhi ilā 'alimi. Sannan kuma ya mayar da sanin abin da ya rikita a gare shi, abin da ya zamanto ya rikita a gare shi, ya samu rikicewa imma saboda kusur na muraja'arsa, imma saboda wato yana zaune tsakankanin masu balbada shubha, imma dai saboda waɗansu abubuwa, ko kuma imma dai ayar ko hadisin na mutashabihat. To sai ya mai da sanin wannan mashtabaha ɗin ila alimi, zuwa ga masanin abu, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ya alamu ta'wilahu illa Allahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Kamar da Allah ta'ala ce huwa alladhi anzala alayka alkitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات to lokacin da ya zamanto cikin alqur'ani akwai ayatu muhkamat ayoyi wanda ma'anarsu a fili karara take tamkar rana lokacin azhar wanda wannan kuma sune kacokan din littafin ka so mafi tsoka cikin alqur'ani sune wannan akwai wadansu wanda su ko mutashabihat wanda ma'anarsu bai likitarwa ce masu kama da juna ne Allah ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zayghun amma wanda a cikin zukatansu akwai zaigi akwai karkata da kan tulba wanda take ta gaskiya fayattabi'una ma tashabaha sai su ajiye wannan muhkamat sai su dinga bin ma tashabaha bin abin da ya rikita daga cikin ayoyin alqur'ani abinda a cikin su akwai tashabuhi ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili saboda neman fitna saboda so suke su tayar da fitna da kuma neman ta'wil nasa ma'anarsa kuma ya alamu ta'wilahu illa Allah to wadansu zaka ga cewa ga ayoyi nan a fili karara ga ma'anar da suke dauke da ita tamkar rana lokacin azhar ga hadisai nan a fili karara ga ma'anar da suke dauke da su tamkar rana lokacin azhar amma sai su sabka daga wannan fahimta din sai su dauki wata fahimta imma la'alla ko saboda hubbu zuhur idan suka dauki fahimta ta kaza wanda wannan fahimtar gurgula fahimta ce kawai su ce su ga akan ta suke ya da ya gane malam wani sai ka ce malam wani ne kaza ya abin da yake so kenan saboda shi ya san in yace zai tafi akan haka to a ungosu ma ba za a san shi ba saboda bai yi karatun da zai huce ɗan ungosu ba to ya za a yi zaman to a garin su an san shi a jihar su an san shi a ƙasar su an san shi shine sai fito da wata matsala wanda wannan matsala ce wanda take marjuhiya marjuhiya din ma marjuhiya sai ga ya tafi akan ta ba kuma yanda za ka yi da shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai nufe shi da shirya ba shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga iyalinsa na Aisha radiyallahu anha kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim yace da ita fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhu kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim hadisin na Aisha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karanta wannan ayar da muka karanta yace wa nana Aisha idan kika ga wadanda a kullum abinda suke bi abinda suke nema shine ma tashabaha min ne Allah yace akan kaza ne Allah yace kaza akan kaza ira abinda ya shafi wanda za su zo su dinga tambaya game da abinda ya shafi sifati na Allah ka ce Allah yana da hannu wani kalan hannu gare shi yaya ne ya tsotsin shi da sauransu tsakanin yatsa ta daya da ta biyu da sauransu ta tsakiya ta fi sauran tsawo da sauransu duka wannan Allah ta'ala bai faɗi yanda suke ba kace Allah subhanahu wa ta'ala yana da ido wani irin kalan ido ne gare shi irin idan mutane ne gare shi ko na kaza ko na kaza ko na kaza wanda Allah ta'ala bai yi nufin musan su ba shi yasa amma da ya tabbatar wa kanshi yana da idanuwa kace Allah tabaraka wa ta'ala yana da kafafuwa yaya kafafuwan Allah suke da sauransu wannan duka tambaya akan haka tambaya ce wanda bata dace ba saboda sahabbai ba su yi wa maiki alaihi salatu wassalam wannan tambaya ba kuma ni ko kai ko su ko mu gabaki ɗayanmu mu fi sahabbai kwaɗayin san addini ba don haka duk inda ya zamanto sahabbai sun tsaya ba su yi tambaya akan kaza ba wannan tambayar ba ta da muhimmanci da a ce tana da muhimmanci ma'aiki alaihi salatu wassalam ko da su ba su yi tambaya ba da shi ya ba su amsa da ya karantar da su to amma saboda rashin muhimmancin abin ba a so mu san shi ba sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala bai yi bayaninsa a Qur'ani ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi bayaninsa a cikin sunna ba bibiyar ka ce sai ka san kaka Allah subhanahu wa ta'ala yake ya kalan kaza yake ya kaza yake ya kaza yake abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai so a san shi ba wannan shine na Aisha magana sun ce idan ce ga irin waɗannan mutanen wanda sun shagaltu da ilimin ma tashabaha minhu sun bar al-muhkamat su ne wanda Allah yake nufi ki ta ka tsantsan daga gare su ki shiga taitayin ki game da su kada ki mu'amala da su saboda kuma tun karshen zamanin sahabbai aka samu waɗannan bawaif waɗanda suke na batattu da za mu ga irin su jahiliya irin su mutazilawa irin su khawarish da za mu ga din Ali ibn Abi Talib ya yi khawarija kamar yadda hadisi yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri ce ashhadu أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتله وأنا معه وأنه أمر بذلك الرجل فلتمس فنظرت إليه على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعيك تكين سير البخاري ومسلم حديث أبو سعيد الخدري da haka dukkan mutumin da ya zamanto abin da ya likita a gare shi ya maida sanin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan haka ya kamata bawa ya kasance in ya zama mas'ala baka santa baka ce Allahu a'lam ba kumiya bane fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lamu la a'lam yana daga ilimi abin da baka sani ba koda abin ma'anar shi a fili kare take amma kai ba kai da masani akai kace Allahu a'lam ya ko wani malami anan ka ce abai tambaya amma dai kai at-takalluf ka dora wa kanka bada amsar abin da kai baka sani ba wannan bai dace ba kuma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin haka Abdullah dan Mus'ud lokacin da aka kawo mai labarin wani yana ta bugal kirji yana bada fatawa akan ad-dukhan wanda Allah ta'ala ya magana akan shi cikin suratul dukhan yake cewa mumini ranar tashin alkiyama zai ji kamar mura ta kama shi aka zo aka ga Abdullahi dan Mas'ud da yayi ringe shi ya tashi ya zauna ce man alim falyakul wa man lam ya'lam falyakul la a'lam fa inna min ilmi an yaqula la ta'al an taqula la ta'lamu lima la a'lam la ta'al fa inna la ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin abinda baka sani ba ba abun kuma bane kace baka sani gaba da fatawa akan jahilci shine abun kuma Allah salama yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama fa idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa su'ilu fa aftaw bighairi 'ilmin fa dallu wa adallu Allah salama yace haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala baya amshewa ilimi inda zai kwace shi daga wajen bayi yana amshewa ilimi ne ta hanyar amsar rawukan malaman da suka yi karatu idan ya zamanto lam yubqi aliman Allah ta'ala bai wanzar da wani malami ba cikin malamai wancan malamin ya fadi ya rasu sai ya zama wanda zai ci gurbin shi wanda zai tsaya a gurbin shi wani mai fagamliya ne wani ne wanda shi bai yi karatu ba amma dai ya fi malam surutu shikenan sai ya zauna gurin shi can ma wani ya faɗi rasu shi ma bai karatu ba amma dai ya yi malam surutu can ma haka can ma haka can ma haka sai ya zama to ittakhadha an-nas ru'usan juhala mutane sun riki shugabannin su wanda za su jagoranci tafiyar su to jahilai ne fa su'ilu sai ayi wa waɗannan malaman tambaya wanda ake kiransu malamai fa aftau bi ghairi ilmi sai su malaman su kuma su ji kumiyar su ce ban sani ba saboda an yi wa malamin da yake kan wannan kujera a lokacin kafin ya rasu in aka zo da tambaya yana amsa daidai gurguru saboda shi ya yi karatu to amma shi kuma saboda yana ganin kumiya ne a ce yau gashi yana zaune akan kujerar malam an yi tambaya kuma ya kasa ba da amsa in ya rabka ta can ya rabko ta nan wani lokacin ya rauki siba waihi wani lokacin ya rauki wane ne malamin usul ya rauki imamu shafi'i wani lokacin ya diba ya rauki su zuhuri da sauransu wani lokacin a bangaren hadisi ya rauko su a bangaren usul ya rauko su a bangaren fiqhin ya rauko su ko ina in ya shiga sai ya yi rauka sai ya yi maka fadallu wa adallu sun bace kuma su batar da bayan Allah sai zamanto in ka ji fatawa daga bakin malamin da ya karatu ma ka dinga cewa to ai kai ga yanda malam wane yace ka dauki wancan malami shi kuma almajiri ne kuma ya mai da kanshi malami to Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah ya gafarta mana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam haka ne ko subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك